shi na zan ira amshi silariyan amshi na tashi farashi halin da na shiga baya ga mai sauraro nake wala
Abdullah.